أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي هكا انقوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مو ده ساكي حدوا ا wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka, ranar Lahadi 4 ga watan Rajab, hijrar ma'aiki tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shi ya daidai da 22 ga watan Disamba miladi aihuwa Isa 21, ko miladi aihuwa Isa dan nana Maryama alaihi salatu wassalam 2025. A wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari littahfiz al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka Bulughul Maram min adillati al-ahkam, na wallafar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama. Wannan kuma darasin mu ne na 11 ina ganin a cikin darussan wannan littafi mai tarin albarka. Kafin muke ci gaba, muna roƙon Allah ta'ala ya biya muna buƙatunmu na alkhairi baki ɗaya. Mai buƙata wadda ba ta alkhairi ba, Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi, ya biya masa. Wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai, muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama. Mu kuma in ta mu ta taho, Allah ya sa mu cika da imani. Akwai ƴan uwa da yawa dake izuwa baran addu'a. Allah ta'ala ka san kowa da buƙatar shi, Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi. Malami na ke cewa yi ma dan uwa addu'a, yi ma kai ne. Shi ko malam ya dauko wannan maganar ne daga al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i, Allah ta'ala ya yarda da shi, ya ji kanshi da rahama, wanda ya mutu shekara ta 204 hijira daga Makka zuwa Madina. Al-Imam Shafi'i yake cewa ya kasance yana kiran sama da mutum 40 kowane da sunan shi a cikin sajada, ya ce Allah ka biya wa wani buƙatar shi, Allah ka biya wa wani buƙatar shi, ba dan komai ba, saboda koyi da annabin tsira sallallahu alaihi wasallam, da kuma fatan wannan addu'a ta mala'iku cewa amin hadda kai ta shahe shi. Allah ta'ala ya datar da mu. Ƴan uwanmu Falastinawa, Allah ta'ala ka kawo musu ɗauki daga ƴan mamaya Isra'ilawa, Allah ka kawo musu ɗauki da mafita. Da ƴan uwanmu na ƙasar Sudan, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu mafita su ma akan ƙangin da suke ciki. Allah ya walwale su. Wannan ƙasa ta mu ta Niger, Allah ka kawo mu na mafita da iyawarka, ba da dubaran mu ba. Allah ta'ala ka kawo mu na mafita. Masu nuhin ƙasar mu da sharri ko makirci, Allah ta'ala muke roƙo ya mayar musu da sharrin su, ya mayar musu da makircin su. Har yau muna cikin babu shurutis salati, babin sharuɗan sallah. A satin da ya gabata mun tsaya hadisi mai lamba 219. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa'i, muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abdurrahman ibn Sakhr Abu Huraira, Allah ta'ala ya dade shi. Yace annabi tsira sallallahu alaihi wa sallam yace at-tasbihu, cewa subhanallahi lirrijali, na mazaje ne. Wat-tasfiqu, shi kuma tabi, lin-nisa'i, na mata ne. Zada muslimun fi salati, ana nuhin a cikin sallah. Wannan hadisi yana nuhin idan mutum yana sallah, wani abu ya zo mai ko ya zo ma limamin sa, to sai ya ce mal imam subhanallah, dan ya fadakar da limaminsa. Idan kuma mace ce, to sai ta yi tabi. To anan malamai sun kai kawo akan at-tasfiqu lin-nisa. Wai shin menene ake nuhi da at-tasfiqu lin-nisa? Malaman Malikiya suka ce abinda ake nuhi da at-tasfiqu lin-nisa'i shi tabi al'amarin mata ne. Dalilin su, lokacin da wani abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin wasu al'umma domin wata sulhu sai aka ce Abubakar ibn Siddiq ya bada sallah Abubakar yana bada sallah radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai annabi ya zo Abubakar mutun ne wanda ya kasance baya waiwayi a cikin sallarsa sai mutane suka cika tabi suna tabi har Abubakar ya waiwayo sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuhin yin bayi da bayi sai annabi ya mai haka makana ka tsaya wurinka duk da haka Abubakar ibn Siddiq ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah to anan sai da aka ƙara sallah sai annabi ya ce musu kun yi kusa ku yi koyi da Yahudawa ai shi at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu amrin nisa haka wasu malamai suka fassara hadithin suka ce ai kun yi koyi kun kusa ku yi koyi koyo da Yahuda shi tabi al'amarin mata ne maza idan wani abu ya zo musu a cikin sallah suna cewa subhanallah idan limam ya rage ko ya ƙara misali kamata na yi ya zauna ya tahiya sai ya tahi tsaye to makoyin kai 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 sai kace subhanallah sai liman ya dawo in dawowa zai ina fata an fahimci wannan to anan sai malamai suka ce a'a wasu malamai suka ce a'a at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisaa al-imam al-mubarak furi yace at-tasfiqu lin-nisaa fi as-salaah idan mace ce tsakanin su wasu wasu suna sallah wata ta samu rikicewa to sai ayi mata taqi dan ta dawo dan me yasa saboda su malamai na Hanabila suna ganin cewa mace muryarta al-aura ce ba sai ta daga muryarta ba a cikin sallah ina fata an fahimci wannan shi yasa al-mubarak furi yace إذا أراد المصلي أن ينبه الإمام على ما نابه في الصلاة إذا ما يسلى يسوى يتناتر دا كو يوذكر دا الإمام سا أكام وان أبو دي يجدو مشي كو يبجرو مشي تكين سلى أو أراد أن ينبه هو غيره على شيء كو يسوى يتناتر دا وان الإمام سا أكام وان أبو فليقول سبحان الله سيتي سبحان الله nan ghayruhu ba da fataha ya kamata yanzu ghayruhu ya kamata a ce sai zam ghayruhu huwa al-fa'il kinan aw arada an yunabbihahu ghayruhu ala shay'in wani wancan na farkon yaso ya tunatar da liman domin tana aiwa ni zance subhanallah ko wani na kinan ya nuna cewa kowa yana iya cewa subhanallah ba a sharɗanta ba dole sai liman la iladan ko kuma sai wanda na kusa da lima'a in dai ka fahimci an samu matsala a sallar to sai ka ce subhanallah ina fata an fahimci wannan fal yaqul subhanallah sai ya ce subhanallah wa in kanatil mar'atu ala mubarak hu yace idan kuma mace ce falaha an tusaffiqa ta samu ta tafi huwa an tadriba bi usbu'aini min yaminiha ala kaffiha al-yusra kuma tabin ba haka za ta irin tabin nan na ƴan kwallo ba ko tabi irin na ƴan kokowa ko wani abu makamancin haka za ta yi tabi ne da yatsunta guda biyu na dama akan tafin hannunta na hagu haka to akan wannan maganar muna iya dokar malam mubarak furi mu ce to wannan maganar tana da bahanga a ciki su ma wayancin maganan ba a kore ta wayanda ke cewa al-tasbiqu amrin nisa tabi al'amarin mata ne amma zahirin hadisin abinda yake nuhi maza su ce subhanallah mata su kuma su yi haka shine zahirin hadisin Allahu ta'ala a'lam akan shine kuma malaman hadisi suka tafi akan fassarar wannan hadisi cewa at-tasfiqu lin-nisa'i wat-tasbihu lir-rijal idan yana al-maqlub in kuma yana ala sahihihi التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والله أعلم وأن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنكر أودغ مطرف مطرف بضم الميم وتشديد الراء مطرف كو بكسرها مطرف والأصح مطرف بتشديد الراء المكسورة عفوا مطرف شيني الأصح ابن عبد الله بن الشخير شيكم الشخير بكسر الشين المشددة الشخير كما ده تشديد الخاء هكا سنة يكي عن أبيه ده قبابا شي وانا مطرف مطرف العامري البصري أنا ده قلت كما يمين تابعي متن ثقة عابد فاضل mai yawan bauta kuma yardaddan mutum, mutum mai falala, yana da manaqib, matsayoyi, matsayi masu yawa. Yayi wafati shekara ta 95 hijira daga Makka zuwa Madina. Baban shi Abdullah ibn Shikhir ibn Auf ibn Ka'ab al-Harashi al-Amiri as-Sahabi, sahabi ne. Yana daga cikin waɗannan tawaga ta Banu Amir. Ana liso hai daga cikin mutanen kasar Basra al-Basriyun. Baban shi Abdullah ibn Shikhir. Qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali min al-buka. Akhrajahu al-khamsatu illa ibn Majah wa sahahahu ibn Hibban. Wannan babban sahabi yace ra'aytu Rasulullah, naga annabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli, yana salla. Wa fi sadrihi, ga kirjin annabi akwai azizun, wani sauti, wani tafarfasa, ka azizil mirjali, kamar irin tafarfasa tan ta tukunya idan tayi zayi, idan ka aza ruwan zahi suka fara tafarfasa. To yace ya ji kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan shashikar, min albukai, saboda kuka. Annabi yana salla yana kuka sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin shi kuma abin da yake nuna muna tsantsar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoron ubangijinsa. Hissa annabi yace ni na fi ku jin tsoron Allah. Kuma jin tsoron Allah ba ga baki yake ba, ba ga baki ake jin tsoron Allah ba. Inda zaka gano cewa jin tsoron Allah mutanen mu a yau ya bambanta da jin tsoron Allah sahabbai da magabata. Su magabata idan aka ce musu wani ka ji tsoron Allah, zai yi ma godiya ka zan masoyin shi na gidan gaba, ka mai nasiha ne ya ji tsoron Allah. Shi kuma na yanzu idan ka ce mai ya ji tsoron Allah, sai kaga akhadhatuhu al-izzatu bil ithm, yana jin shi kamar shi za a ce mai ya ji tsoron Allah. To waye kai? Allah ya ce ma annabin shi, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah. Annabin Allah fa, to ina gare ni, ina gare ka? To da haka babu, ba karaman nasiha bace a ce ma wani ka ji tsoron Allah. An gama, an gama kure nasiha, ai ma nasihar ka ji tsoron Allah an kure a daka kenan. Da haka idan aka yi wa bawa nasihar ya ji tsoron ubangijin shi, to ya kankan da kanshi, kada ya ji wani izza da jin wani girman kai da dagawa ta shigo kanshi. Gode ma Allah kana da wanda zai ma, zai ma nasihar ka ji tsoron Allah. Amma da ka kai wani mataki wanda babu mai ce ma ka ji tsoron Allah, ka samu matsala. Ka kai wani mataki na kololuwa wanda babu mai iya zuwa ya ma nasihar wani ka ji tsoron Allah, wani ka yi ma Allah aiki, wani ka yi ma Allah addinin Allah hidima, to ka shiga matsala. Hissa duka waɗannan abokan da ke kewaye da kai, hashiya, ƴan hadawanka, masu take ma baya, wallahi in babu mai gaya ma gaskiya a cikin su, aikin banza ne, ba abokai bane. Aboki shine wanda zai gaya ma gaskiya, abokin ƙwarai shine wanda zai nuna ma hanyar Allah, abokin ƙwarai shine wanda zai gaya ma gaskiya komai ɗacinta, komai daɗinta. Wannan shi ake ce ma aboki. Amma kana zaune da aboki ɗan abi yarima a sha daɗi, duk inda za ka tare da su, inda wurin morewa ne gaba gaba aiki, amma wurin aikin Allah baka ganin su a gaba. Ba su taɓa kawo ma wata shawara ta kai aikin alkhairi ba, amma duk lokacin da za a fita wani suware, duk lokacin da za a fita wurin wani picnic, duk lokacin da za a fita wurin wani modewa da kai, za sai kai sun zo suna, ya kamata alajiho a baza capacity a wuri kaza. To ina amfanin capacity da zaka baza a nan duniya, ka je lahira babu capacity, ka sha kashi a cikin kabari. Allah ta'ala ya datar da mu. Isa zaka iske da yawa daga cikin waɗanda masu kuɗin da ke cikin hadari na rayuwa, abokan su ke tuttura su. Saboda mahi yawanci da inda ya ga ya samu daudar duniya, to abokan shi waɗannan na gaskiyar canza su zai. Ganin zai ba su ne abokai ba. Isa wallahi ku rike abokan ku waɗanda kuka tashi tare da su. Wani malamin mu yake cewa duk abokin da ta kasamta ma'ahul khubzal jaf, to fala tatrukahu abadan. Duk abokin da kuka raba biredi busasshe tare da shi, kuka ci busasshen biredi tare da shi, to dan ka samu jin dadin duniya, kada kai saken karbu da shi, komi dadi komi waya. Allah ta'ala ya datar da mu. Ko ba a sanin abokin kirki sai an shiga cikin wahala, kamar yadda baka sanin matakka matar kirki ce sai an shiga wahala ko kuma an shiga cikin hayya hayya ana cikin matsalolin rayuwa sannan zaka gane matakka ta gari ce ko ba ta gari ba Allah ya kama mana to dan haka zaka iske da yawa daga cikin mutane suna fadawa irin wannan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin tsoron shi ga Allah ta'ala idan yazo yana karatun alqur'ani sai kaga ya hushe da kuka wata rana ya sa sahabin shi karanta mai alqur'ani suratul nisa ya karanta masa yana karantawa sai da yake inda fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula'i shahida annabi ya hushe da kuka sai da yaji annabi yana kuka saboda qur'anin ya ratsa shi to mu shin yaushe qur'anin zai ratsa mu yaushe ne za a zo ana karatun qur'ani kaji ana karatu kana jin shi a ranka kaji lalle wannan aran man qur'anin da yake karanta da ikhlasi yake karanta shi bamu samun raunaka qur'ani saboda an hidda mu da dadin qur'anin a zuciyar an hidda raunakar dan zaka iske da yawa daga cikin ladanu ko limamai damuwar su ayi maza kare ba damuwar su abinda za a karantawa ba ayi maza a kara sallar akwai ayyuka da yawa gaban mu a kama harka gaba idan zaka iske limam yazo yana ta banna cikin suratul fatiha babu wanda ke hankalta da muna jin raunaka da dadin alqur'ani da yawa daga cikin limaman mu wallahi bus cancanci su zama liman mai ba zaka iske limam yazo yana walal lalin ai yanzu ya kamata a ce zamanin walal lalin warar rarin ya huce kai yanzu wannan zamani da ake ciki na su malamai mahardata limamai makaranta alqur'ani wanda in kaji ana karanta ayoyin kama unzilat kamar yanzu ne take sauka qaddan tariya dan yattashar yana karanta alqur'ani ai ya kamata a ce zamanin warar rarina da walal lalina ya huce ya kamata a ce an huce wannan zamani amma kaji limam yazo kuma haka za a yi biye shi saboda me in ya tashi ba da sallah da ya ce mudahammatan ruku'i zai to ana son irin wannan limam kuma zaka ga ba zai iya hera kafa ya je wurin limamin da zai ji ana raya mai zuciya da karatun qur'ani ita kuma wannan zuciyar bata da abincin ruhinta kamar karatun alqur'ani shine ruhin zuciyar shine abincin zuciyar yadda ka san cikin ka yana buƙatar tuwo da shinkafa da ruwa ka taushe to haka zuciyarka tana da buƙatar qur'ani domin ta tace ta zama sabuwa gal a cikin jikinka ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce ku saurara da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa kana son zuciyarka ta samu natsuwa to ambaton Allah shine alqur'ani ba wani abu da zaka karanta ba wata jarida a duniya da zaka karanta ka ji natsuwa ka ji sanyin rayuwa kamar alqur'ani yasa bai kamata ka samu jin dadi ba wajen alqur'ani da haka nake yawan cewa wallahi duk wanda bai iya karatun qur'ani ba shi an baro shi baya a jin dadin duniya baka iya karatun qur'ani ba baki iya karatun qur'ani ba to ke wani dadi kike ji a duniya dadin waka kike ji ba wani abu yanzu a duniyar da yayi saura na dadi wanda ya huce alqur'ani kadi baka ga turawa baturiya tana cikin shigantakarta da wasanninta za a sa mata wannan kaska na karatun alqur'ani kaga ta samu natsuwa saboda maganar Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata ke samun natsuwa da ambaton Allah ne zukata ke samun sanyi da waraka Allah ta'ala ya datar da mu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka karanta mai qur'ani ko ya karanta qur'ani sai ya hushe da kuka to shine wannan sahabi yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan tafarfasar irin yadda kasar huta tukunya almirjal ita ce tukunya tana ghalayan wannan tafarfasar idan ruwa sun tabso haka naji annabi yana tafarfasa in ana karatu qur'ani don kuka to kai so no kai kuka ana karatun qur'ani so nawa ai shi ba ma karatu yadda mu da shi yaji an ce Allahu akbar sami Allahu liman hamida shi kawai abin da sai an yi rukuyi bai ma san me aka karanta a cikin sallar ba eh kwarai da gaske malamai suka ce yana daga cikin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wasu malamai suka ce na daga cikin fassarar da za a yi ma wannan ayar kwaran azaba ya tabbata ga masu sallah su waye su ne waɗanda ke gafala da shagaltuwa a cikin sallarsu wai limam ya karanta sura ya sallame a tambaye ka wata sura limam ya karanta baka sani ba baka san ina ma yake ba kai wata duniya limam yake baka sani ba kawai dai kai kaji an ce Allahu Akbar an ce sami Allahu liman hamida ai akwai wasu salloli kai da kanka ka san sun zam model karami tsohon model me ake cewa model kai tsoho old model model ne old wanda an bar yayin shi ya tsuwa yanzu akwai sallar da kai da kanka san new model ya kamata ta zama akwai sallar zamani wadda take dibqal li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin sallah ta annabi Muhammad wadda ake tak tak irin sunnar annabi to ita annabi model sallah wadda take ta zamani wadda ana yayin ta tun lokacin sahabbai ake yayin ta har yanzu ba tsoho yayi ba kai ka san dai sallar da yanzu wadda kake jin limammai suna baka san da Fatiha da sura ina ake ba kai ka san tsoho yayi ta akwai wani masallaci na wasu latizawa na san masallacin tunda in lokacin sallah yayi yana cika masallacin malami yana limami yana nan da ranshi mu ma muna nan da ranmu tun yara mun muna yara ni dai na san masallacin yana cika dam amma yanzu da ya zama old model tsohon yayi wallahi na biyo wata rana naga ana sallah da limam da mamun shi ba su wuce su hudu ko su biyu nace kai wai masallacin ga yanzu akwai shi ce yara sun bar zuwa yanzu ba masallacin yara bane na tsohi na ko tsohi da an bar yayin su ne ya kamata jama'a mu dawo hankalin mu ya dawo jikin mu kwarai da gaske malam kana jin ana yi ma wata wani cime wata allura tana na haka ya kamata wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلاني أنكر أودك علي بن أبي طالب الله تعالى يكار يردى قريسا علي بن أبي طالب يتي يا كسن شيء إنا دلوك تي قدابي واند نكي شقا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدخلاني أنا أبن ديكي سن يتيوى زمان دخول لوك تي شقا ba koha biyu gare ba inda yake shiga inda annabi la dan kaka take azza yana nuhin koha biyu gare in ya shigo tana ya shigo tana a lokaci biyu gare wanda yake shiga inda annabi shine ce washi kana limin rasulillahi madkhalani ina da lokaci biyu da nake shiga inda annabi wa kuntu idza ataitu huwa huwa yusalli na kasance in nazo na iske annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ta nafila tanahnahali sai mini gyaran murya at-tanahnuh shine irin yadda mutum zai fahimci kana sallah shine Ali bin Abi Talib yake gai shine raddada fi jawfihi sautan kasu'ali mutum yayi taraddudin wani sauti a cikin cikinsa kamar mai as-su'al kamar mai mura irin mai gyaran murya haka to shi yake cewa tanahnuh to ya annabi yana sallah Ali bin Abi Talib ya shigo inda shike dan ya fahimci yana sallah sai mai wannan tanahnuh ina fata an fahimci wannan yana nuna halaccin at-tanahnuh ya halitta kuma wannan hadisin ya karantar da mu halaccin yin sallama ga mai sallah yana sallah ka zo ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma dan ya ganar da kai yana sallah sai mai yema gyaran murya kuma wannan hadisi ya karantar da mu babu laihi kamar da al-Imam al-Uthaymeen yace babu laihi ayi wata haraka wadda take ba jinsin sallah balil hajati dan bukata ai kaga shi gyaran murya baya daga cikin sallah amma me ya kawo shi bukata ina fata an fahimci wannan shi ke nuna hakan to hadisi ya kare wa an ibn umara ana hadisi al-imam an-nasa'i da ibn majah suka fitar da shi ibn umar Allah ta'ala ya kare yarda gare su abdullahi dan umar yace qultu li bilalin wa tarana nace ma bilal bin rabah kayfa ra'aita an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaruddu alayhim hina yusallimuna alayhi wa huwa yusalli ya bilal ya kaga annabi yana maida muku sallama in kuna cikin sallah in annabi yana sallah aka mai sallama yana sallah aka ce assalamu alaykum wa rahmatullahi annabi ki bada amsa qala yaqulu hakaza yace yana yin haka wa basata kaffah sai shinkida tafin hannunsa wannan hadisin dalili ne akan halaccin maida sallama da ishara da nuni a cikin sallah kuma shine abinda jama'an malamai suka tafi akai amma su malamai sun hana sun ce la baya yuwa kana sallah ka daga mutum hannu wai alamaka an same sallah sallama suka ce wannan ma aikin da annabi yayi shi ne lokacin da al-kalamu ja'izan fi sala ya halitta ayi dumi a cikin sallah ai mun huta hadisin da sahabbai suka ce mun kasance yukallimu ba'duna al-ba'd sashi yana masashi magana a cikin sallah muna magana a cikin sallah har sai da aya ta sauka wa qumu lillahi qanitina to daga nan aka hane mu da yin dumi a cikin sallah to wannan malamai suka ce wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ne lokacin da halaccin dumi yake a cikin sallah ba a haramta dumi a sallah ba to da aka haramta dumin a cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara domin shi ishara al-kalamu ne bil ma'na to sai malamai suka yi ma wa'in garaddi suka ce law kana hadha hina al-kalamu ja'izan da a ce wanga nuni da annabi yayi yayi shi ne lokacin da dumi yake halitta a cikin sallah to da ba buƙatar annabi yayi ishara da kawai zai ce wa alaikumus salam ko ba haka ba la radda alaihim kalaman da ya musu raddi da magana inda haka ne to hanuwar shi daga dumi a cikin sallah da mai da amsar sallama ga wanda ya mai sallama da nuni dalili ne akan wannan aikin ya auku ne lokacin da aka haramta dumi a cikin sallah yalla kun gane hanuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hanuwar shi game da yin magana da kuma mai da amsar da yawa wancan da hannu wa basata kaffahu ko to dalili ne karara akan cewa wannan mai da sallama da yayi da ishara ya auku ne lokacin da aka haramta yin dumi a cikin sallah an gane wannan kenan zance mafi inganci ya halitta ka mai da mutum sallama da ishara a cikin sallah ya ma sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kamar haka ya halitta wannan shine abunda malam mubarak furi ya tabbatar da sauran malamai da ijtihadin su domin ijtihadi ne kuma shi al-mujtahid yana iya yin daidai yana yin ba daidai ba amma wannan shine ijtihadin suna ganin cewa wannan an yi shi ne bayan an haramta dumi a cikin sallah to dan kada mutum ya shiga cikin haraj sai annabi ya daga mai hannu a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam to kaji hussara hadisin wannan hadisi akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa sahahahu al-imam at-tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce wa nabi qatadah al-ansari an karbo daga abu qatada radiyallahu ta'ala anhu qala Allah ya kare yarda gare sa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa huwa hamilun umamah bint zainab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallah annabi ya kasance yana sallah yana duke da umama binti zainab biyar zainab zainab bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zainab biyar annabi an gane ita kuma umama babanta abul as ibn rabi' ya aure wannan zainab biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta bayan wafatin matar shi Fatima da wasiyyarta to umama ake nuhi yume ita umama ita ce jikanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan umamar bintu zainab ita zainab diya ce ga sayyida khadija radiyallahu ta'ala anha ai suna daga cikin diyan annabi sallallahu alaihi wasallam mata wanda suka fi shahara ko wanda kuma su ne sanannu cikin madiyan shi guda bakwai uku maza hudu mata ko ba haka ba ai ana rike su ko na'am to kaji Fatima dai ta bayyana gare su duka sauran diyan annabi ba bayyananu bane kenan na'am Allahu akbar to akwai wani dalili na aya ko na hadisi ko wani abu makamancin haka ko shi ma yake mujtahid mutlaq al mujtahid al mutlaq ko an zamanin tare da shi ai wannan shine matsalolin da ke cin al'umma a yanzu abinda baka da ilimi kan shi ka bari masu ilimi kan mas'alar su yi bayani kai baka kai can ba to bari waɗanda sun ka kai can su yi bayani an gane ilimin ka bai kai yayi bayani kan mas'ala kaza ba to kada wai girman matsayi da daraja da an kai ka wani matsayi na gaba gaba ka aza cewa wai wannan matsayin zai baka dama kai magana akan wannan mas'alar yaran nan da kake gani ƴan kanana sun yi ka bincike bar su yi magana akan mas'alar an gane akwai masail inda ba na ku bane ku tsahi waɗanda kun girma ba na ku bane masail ne na matasa waɗanda ke yawan bincike a littattafai amma yanzu latizon da ya koma rigingimin buhun masara buhun shinkawa bawa Allah banda kawai ya nemi Allah ya sa ya cika da imani mai saura ai ya kamata ka bar ma rigingimu akan wasu masail dai in kai yi su kuma ya za ka yi wallahi akwai masail inda da ka ce ka sa kanka rigingimin su to kawai sai ka ga an nuno ka kana tabargaza saboda Allah ya taimaka yanzu ana cikin wani lokaci na infijarul ma'arifi ilimi ya fantsama a duniya ko ina alati ne na bincike ka bincika nan ka bincika nan littahin da su al-imamu suyudi sai su shekara suna bidashi kai yanzu cikin sati guda in ka samu data ta dala 100 alhamdulillah yanzu in ka tai wurin mai stalin ka ba shi dala 20 zaka sauke ke littahin cikin awa guda ko ba haka ba to kaga infijarul ma'arifi ake cike yanzu ba irin dauri bane irin yadda zaka iska malami ya hera kawa yayi tahiyar shekara guda dan ya samu hadisi guda yanzu ba wannan lokaci ake ba jama'a yanzu lokacin da ake lokaci ne wanda komai ya zam cikin sauki komai cikin sauki yake akwai wata silsila da wani abokina ya tura mini a shekarar bara zuwa shekara 2023 da 24 silsila ta karatun littattafan tafsiri gaba ɗaya wanda suka shahara wallahi na yi mamaki jama'a tasmi'i ne na littattafan tafsiri ba a ƙetare kalma ko guda kawai da ka shiga cikin ibnu jarir al-tabari to buɗe tabari kawai zaka ji an karanto bismillahir rahmanir rahim qala ibnu jarir al-tabari rahmatullahi alayhi kawai zai fara tun harkon bangon littafi sai ƙarshe in ya ƙare kaga wani littafi at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur shi ma ka tausa za a karanto mashi safaha kaza mujalladi kaza tasmi'in shi sai ka ce wai su wanda suka yi wannan ga aiki yau suka samu dama tsaya su yi wannan aikin da haka jama'a yau ya kamata mu gano duniyar da muke cikiwa ka yi makanka adalci ka kama girmanka Allah ya baka girma ya baka matsayi matsayin da kai ka san ba kai kakkai kanka ba to ka kama matsayin nan naka kakkai shi shigi a cikin abinda baka da ilimi kan shi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakkai sakin ka tsaya ga abun da baka da ilimi ko kuma mas'ala ce bata ida bayyana gare ka ba kakkai magana akai ko kuma baka ida fahimta ta ba bari haka ida fahimta
ko kuma ka karanta ta amma har yanzu bata ido bata yi clear gare ka ba ko kuma ka karanta ta amma da jumawa to ka bari haka kakkabe mata kura ina fata an fahimci wannan nakan yawan bada misali ga malaminmu malamin hadisin kasar Afrika Allah ya kara mai lafiya Dr. Baba Ibrahim idan ya zo ga masail wa'inda ake son addiqa da at-taharri to zai ce muku ku tai ku yi bincike indai mas'ala ce wadda take hassasa a ilimin hadisi musamman a cikin masail in jarh wa ta'dil zai ce muku ku je ku bincika a littafi kaza saboda kai ya gaya muku abunda ya mance shi tare da yake gaya muna cewa da yana gode ma Allah ta'ala duk abunda ya karanta a shekara 25 da suka wuce wallahi bai mance shi ba duk abunda ya karanta gaban malamin shi ko ya harnace shi shekara 25 da suka wuce bai mance shi ba amma duk da haka kuma yana son ya dinga bada abun yadda yake saboda amana ta ilimi amma yau kawai zaka ga malami ya zo tafsiri ko ya dauko littafi ina mun ka tsaya kamar ya ina kun ka tsaya haba malami wannan amana ce gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kakka aza cewa abu ba dole sai ka yi shi ba a in ba kai ba akwai wasu waɗanda suna nan shirye suke su yi wannan aikin ayyuka su yi ma yawa bar shi wanda yake da faraga yayi aikin amma ka zo wai ka dauko tafsiri kana ina mun ka tsaya jama'a jiya shekaran jiya mun kwambi ba mai tafsiri ba amma yanzu tunda an samu dama a malam in baka da dama bari masu dama su yi aikin aikin Allah ne mu ji garan mu wanga aiki na Allah muke muna sauki nauyi ne da annabi yace ballighu anni walau aya to ballighu anni walau aya mu tabbatar da mun isar da sakon yadda yake ba kirdado ba ko hasashe yadda sakon yake mu isar da shi jama'a ina fata an fahimci wannan to mu tahi to annabi yana sallah yana dauke da wannan umama fa idza sajada wada'aha in yayi sajada ya aje ta wa idza qama hamalaha in ya tahi sai ya duke ta oh ya ummun nas fil masjidi yana ba mutane sallah a masallaci wannan hadisin ya nuna mana cewa ya halitta mai sallah ya dau dan adam ga jikin shi yaro karami ya doko shi haka ko wata dabba domin baya cutar da sallar shi in akwai bukatar hakan yana iya yi ko ma ba bukata dan soyayya da uwa da uba yana iya doko diye shi yazo yayi sallah da ita sawa'un shine liman ko mamu kuma wannan aikin da yayi ne doki in yazo rin sajada ya aje ta baya lalata sallah kuma wannan yana nuna tsalkin tuwahin yara da jikin su domin najasa bata bayyana ba kamar yadda malam mai subulus salam ya tafi akai malam bassam shi ma ya tafi akan wannan magana to jama'a yanzu muna iya dauko wannan mas'alar mutabbaka ta a wanga lokaci namu limam kawai ya dauko ɗan mustashe to ya sallah da ita ce ai ba haramun na ba ko ya dauko ɗan diye shi to ya rikota ce ai ba haramun bane eh ya halitta idan al'umma sun wayi wannan akaratu ina fata an fahimci wannan in dai al'ummar da kake tare da su sun wayi wannan sun fahimci wannan cewa ba wani sabon addini ya zakawa ba to gana eh wannan amma lokacin da kake cikin wasu al'umma waɗanda su ma kansu har yanzu basu ida gano shi ba to ga bari har su gano a shekarar da 2023 ga Ramadana wani limami yana sallah wanda yake duke da mage kuna tunawa ai ko ba ya zan maganganun duniya ba gaba ɗaya saboda ya zan wani bakon abu amma su malamai sun san ba bakon abu bane Abu Huraira yana zuwa da abishi ko ba haka ba to dan haka jama'a kada kai saken ka zo da wani abu a cikin al'ummar da basu wayi wannan abun ba ma'ana karatun su bai kai can ba hadithun nasa hasab uqulihim in za ku wa mutane magana ko za ku yi wani aiki a matsayin ku na malamai ku yi daidai da hankalin mutane kada ku yi wani abu wanda yake bako wanda yanzu na ya fara shigowa koda ka karanta shi da jumawa bari har bukatar ta zo amma ba son malami da shi komi yana son sai ya kakale kakalen abu sabo dai a dai ji bakon abu gare shi ai mas'ala ce na karanta ta dan haka dole sai mutane ba malam sai an dabbaka a akramakallah ka bari har bukatar ta zo ai akwai masail inda an karanta su amma ba zuwa a yi su cikin al'umma saboda mutane ba su waye da su ba ina fata an fahimci wannan to wannan shine abinda hadisi yake karantar da dan haka ku bari har hankalin mutane da ilimin mutane ya kai wannan wurin sannan ku fara yin wannan aikin wa ana abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace uktulul aswadaini fi ssalati Annabi yace ku kashe ababe guda biyu al aswadaini kalima ce wanda ake itlaqin ta akan maciji da kunama kama a ce al qamaraini rana da wata kama a ce umaraini Abubakar da Umar ko ba haka ba jadidaini dare da rana Innal jadidaini idha mastawlaya ala jadidin adnayahu ila albila dare da rana in suka mamaye sabon abu to sai sun kai shi ga hurhura yaro ne karami to bar shi da aljadidaini rana da yau da sahi da gobe da daddare in dai rana tana hituwa ta fadi to sai ka ganshi da hurhura wata ran kace an kai haka ce wallahi yau da gobe ta to shine balarabe in yace al aswadaini to yana nuhin al hayyatu wal aqrab koda ko launin macijin ba baki bane koda launin kunamar ba baki bane amma balarabe da yace aswadaini yana nuhin kunama da maciji kenan ba sharadi bane dan an ce al aswadaini ana nuhin bakin maciji da bakar kunama la ba sharadi bane ina fata an fahimci wannan to kenan dan bi muka tsaya wannan bayani dan kakka fahimci a cikin hadisin dole sai an ga maciji baki sannan a kashe ko kunama baka tunda annabi ya ce uqtulul aswadaini fi ssalati ku kashe babbaku guda biyu cikin sallah sai ka ce ah kai ga wani maciji ja can ah ka a kashe shi annabi baki ya ce a kashe ha ba malam ba haka ake nuhi ba ko kuma kaga wata kunama masara kace a ga wata kunama to ba ita aka ce a kashe sai baka sai mu ce to baka fahimci hadisin ba to kaga dole ire-iren waɗannan kalmomi malam ba a fassara su da mulanka shine hushi dan kala kato yayi sai ce bai rada hadisi ba ya aza komi kawai da kan shi ne da ya zauna wani wahayi ya taho mai ya ce to kaga wanga hadisi na kaza ne ai ya kamata wasu ayoyi da aka jewa mai kalubale sai a tambaye shi wace ta atta Allah wace ta atta Bukhari yanzu cikin kalubalen da sakataren kungiyar Izala Malam Kabiru Gombe yake jewa mai yan kalakatu Allah ya saka mai da alkhairi ya jewa wasu kalubale guda 40 na bibiye su duka yace idan aka bada amsa guda rak to ya zama dan kalakatu kuma sun san za su samu biya da ya kuma kala kato za su samu biya da gaske za su samu biya to malam ya ba kanshi aiki kwaran gaske na shi kalubale 100 yace ni na ga ya ba kanshi aiki an gane ba sai an kai 100 ba na guda an tsaya ya isa shin shi qur'anin ga da wace riwaya aka karanta shi yace da warshi ko yace arshi eh kasa wani jahili ne yace min wato kai malam shi qur'anin ga riwaya arshu nace o riwaya arshu eh to sai ka ce mai shi ita riwaya warshu ittar kakana ta zo na dai za tsaya akar bakallau ni duk wanda ya bani amsa wagga ta riwaya warshu da suka karantawa yadda ta zo musu ya inshe ni dalilin ja in koma kalakatu dan na san bai bani amsar ta duk radda ya bani amsar ta komawa na isnadi zamu mu ma shine aikin mu isnadin haddasa na wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan jama'a to kaga shi bai da amsar wakka Allah ya saka malam da alkhairi yana ta bambaro musu aiki cikin 100 yanzu an yi 40 saura 60 to kage shi mai gidansu yanzu bai da wani aiki banda ya koma ya taimaka malamai suna wai an ce mai dan kalakato to kai ba kalakato kace ba ai kai baka yarda kala rasulullahi ba amma ka yarda kalakato shikenan wato jama'a duk inda al'umma suka bar karatu to an samu matsala ni karshen abun da nake gani bisa kan wata rubabba aqida kawai rashin karatu ne dan ni yanzu kaga mutanen mu na wanga gari masu iddia'in su ba su yarda hadisi ba to na yarda yanzu baka yarda hadisi ba ka yarda qur'ani ba to doko qur'anin ka karanta shikenan ni yanzu babu abun da nika so gare ka doko qur'ani karanta shi bai iya qur'anin ba kuma ya ce wa shi qur'an da ya yarda shi haba malam wallahi ni na san wanda yana na yana iddia shi bai yarda hadisi ba amma bai iya karanta ma hizib 10 na alqur'ani bai iya su ba wallahi ko bai bi iya ba bai iya hizib 5 na qur'ani ba to ai kai da kace baka yarda hadisi ba ko to qur'anin ka rungume shi ka iya shi ka haddace shi dan su kaga mu har shugaban su na garin ga bai haddace qur'ani ba bi wanda ci shi to kai da kace qur'ani dai kai yarda shi ai ya kamata a ce ka iya shi ka san harafi nawa gare kalima nawa gare shi ka daddake shi haba jama'a wala a bar yau dare ku jama'a a bar cin amana ku ana cewa wai ita a hanyar gaskiya wala ba hanyar gaskiya bace ai kai da kan rike littafi guda ya kamata a ce ka rike shi cike da waje ka san shi da kabli shi da ba'de shi wani yace kai wato shi malam wani akwai har da gare shi nace kamar da kai ma kana da har da yace ka samu rigingi mu su mu ne ba mu har nace aha to kai yanzu kai da kace bakin qur'ani kai da shi ya zaka hadu da Allah gobe lahira baka har da ci qur'anin da kan rike shi kadai ba ce rigingi mu sun yawa nace to kai kaga an raba ka da hadisi kai baka har da ci hadisin ba baka har da ci qur'anin ba kai bi ba Allah ya sauka ga kuma matsala ba iya larabci ba ko an iya shi a shekarar 2017 lokacin da aka fara kalakato a garin ga tana da zahi sai wani daga cikin mutane ya ce min wato wani limamin nan ya iya larabci ya anni ya kwakwada mun shi sai nace ma aboki na mu taimaje shi shekarar 2017 da 16 da 17 muka tahi muka ji larabci larabci mal shi da kanshi wallahi ya san ba larabci ne yake ba shi da kanshi ya san ba larabci ne yake ba dan yau in ya doko hudu ba ɗaya daga cikin limaman garin ga masu yin larabci ya saurara ya san ba larabci yake ba shi da kanshi muka jiyo ta muka to muka yi sallar juma'a wani masallaci nace a wallahi ga mu dai ba mu bin shi sallah ga la sauka aka jama'a kada a yau dare mu kai bi babu kai baka rike Allah ba baka rike annabin Allah ba to shine annabi yace uqtulul aswadaini fi ssalati ku kashe maciji da kunama cikin sallah in kuka gansu ai alhayyata wal aqraba ana nuhin maciji da kunama kenan maciji al af'a shi kuma al aqraba duka ana yi musu nasab akan badal nasabar da aka yi musu aka ce alhayyata wal aqraba akan badali na al aswadaini an gane wannan ko to sai babu ya kare babu sitratul musalli sutratul musalli babu sutratul musalli yana shiga yana shiga to injiniya ya ce bai shiga abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatanmu muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da rikon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.